shiga gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 wanda za a yi a kasar Rasha. A jiya kasar Qatar ta doke kasar South Korea da kwallo 3-2. Kasar Syria ko sun yi canjin su 2-2 da kasar China. Iraki sun yi kunnen doki 1-1 tsakanin su da kasar Japan. A yau kuma kasar Panama ta tashi canjin su 2-2 tsakanin ta da kasar Honduras. Costa Rica kuwa ta doke Trinidad da kwallo 2-1. A wasan da aka yi buga na tsarin zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a jiyan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa ta lallasa kasar Ingila da kwallo 3-2. Tawagar matar Holland ta doke matan Australia da kwallaye 3-0. Matan kasar Iceland sun sha kashi a hannun matan Brazil da kwallo 1 mai ban haushi. Kamaru ta sha kashi a hannun Colombia da kwallo 4 da babu. Kasar Belgium mata sun tashi kunnen doki 1-1 da kasar Japan mata. Romania ko ta doke kasar Chile da kwallo 3-2, yayin da kasar Norway sai kunnen doki 1-1 tsakanin ta da Sweden. South Africa ta sha kashi a hannun Zambia da kwallo 2-1. Tawagar matan Sweden ko sun doke matan Scotland da kwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar Ecuador sun doke El Salvador da kwallo 3-0. Peru ta samu nasara kan kasar Jamaica da kwallo 3-1. A yau din kuma kasar Japan ɗin kasar shekara 18 za su buga da kasar United States ɗin kasar shekara 18. Kasar Portugal ɗin kasar shekara 18 za su fafata da kasar Norway. Duka za a yi wasan ne a yau. A tarayyar Najeriya ko bangaren Premier League na shekara 2016-2017, a yau din akwai United da Wicked Warriors za su kara a wasan su na mako na 23 wanda ba a samu damar buga su ba saboda wasu dalilai. Za a buga wasan ne da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya a can jihar Akwa Ibom. A bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa da Chelsea na zawarcin mai tsaron raga Willy Caballero ɗan shekara 35 wanda ya bar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Newcastle tana shirin sayen mai tsaron raga na Napoli mai suna Pepe Reina ɗan shekara 32. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta saka fam miliyan 16,500 domin sayen dan wasan baya na Hull City mai suna Harry ɗan shekara 24. Sai dai kungiyar ta Hull City din ta buƙaci da a biya ta fam miliyan 20 kafin ta sai da yaro. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ce za ta sayar da dan wasan bayan ta mai suna Christian Smalling a wannan kakan wasan kafin a fara. Za ta sayar a tsakanin kungiyoyi uku tsakanin fam United ko West Bromwich ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Everton da suke shawarar samun wasan. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger na shirin sayen yan wasa uku daga kasar Faransa. Yan wasan kuma su ne Mampen ɗan shekara 18 daga kungiyar kwallon kafa ta Monaco, sai Thomas Lemar ɗan shekara 21 shi ma daga kungiyar ta Monaco. Daga ƙarshe akwai ɗan wasan Lyon mai suna Alexander Lacazette. Mai horar da kungiyar ya ce yana buƙatar so kafin fara wasan kakan baɗi mai zuwa. Daga ƙarshe kuwa hukumar da ke kula da Premier League na kasar Ingila ta fidda jadawalin teburin wasan Premier League na shekara 2017-2017, inda mai yanke da kambun kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su fara wasan da tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Burnley ranar Asabar 12 ga watan Agusta na shekara 2017. Huta lafiya.